muna lissahin sallolin sahabbai. Akwai Abu Sufyan Al-Harisu ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Harisu ibn Abd al-Muttalib wanda an kai sani da Abu Sufyan, abokin nan na Annabi in muku manci ba, wanda an ka haifa da daddare da sahi an ka haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gidansu guda da uban manzon Allah da uba ne ubansu guda. Duk Abd al-Muttalib shi haihi Harisu, shi haihi Abdullahi baban manzon Allah, shi Abdullahi shi haihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shi Harisu shi haihi Abu Sufyan, ɗakin kwanansu guda. In ba ku manci barar da ya samu labari Allah ya ɗaukaka Annabi ya mai manzon Allah, sai ya ce yanzu shi ka cewa manzon Allah yake, na rantse da Allah idona da ido ne haramun na ni, wallahi ban ko gani ne ban san yi kaya ne da a ɗakinsu, ya aiko ya ce a kawo mai kaya ne, wallahi bai iya zuwa ɗakin da zai ga Annabi, shi ka cewa wai Annabi na, wai shi ka cewa Annabi na. Malam ya ci gaba da yaƙin Annabi da ƙoƙarin ya kashe Annabi matsayin Annabi, ya ce shi Annabi na, babban aboki na, bai da wani wanda yi ga abotaka. Malam sai da an kashe shekara 17 yana baɗe ya kashe Annabi bai nasara ba. Sannan yan musulunta shi na wanda Annabi ya ci bai yahi ma, duk hankulin Annabi sai da ya ci bai yahi ma. Sai da aka je yaƙin Hunainu, mutane sun kawace shi yaron ga Abu Sufyan abokin gana Annabi bai yi gudu ba. Abbas ya ce nayi shi yahi mai, ya ci bai yahi ba. Sai rannan da Abu Sufyan ya yi yaƙin nan sosai Hunainu, a Abbas yana kusa ga Annabi, sai Annabi ya ce ya ammi wance shin wani na ka yaƙin ga haka? Ya ce Abu Sufyan na ce ka yahi mai, ka ce ba ka yahiwa. Annabi ya shiru, Abbas ya ce ka yi hankuri, ka yahi mai, ka ga da gaskiyar musulunta ba su ka gani. Sannan Annabi ya ajiye zuciya ya ce na yahi mai. To shi Abu Sufyan ɗin mate ku ga ibada ta yi lokacin da ya shigo, don shi da gaskiya shigo ba a zakka ya taho ba. An sayi ibn Musayyib, anna abasu Sufyan ibn Haris, lalle Abu Sufyan ibn Haris kana yusalli fi sayhi nisfa nahar, lokacin zahi in ya kama sallah da sayi bai bari sai rana ta raba tsakiya, hatta tukura hasalatu, sai an kai lokacin da makaruhi na ayi sallah, wato in ta kai tsakiya. Summa yusalli min az-zuhri, in an kai sallah az-zuhri ya kama sallar nafila bai bari ila al-asr har zuwa al-asr. Haka wannan sahabi mai daraja yake, abokin babban abokin manzon Allah, kuma dan uwa ne, kuma wane ga shekaru don ya bashi dare guda da haihuwa, shi da dare an kai bai manzon Allah da sahi, kun ga ya bashi dare guda da haihuwa. Daba kafi ibn sa'ad wasir a alamin nubuwa aka abinna a alamin nubala aka ruwaito wannan ruwayar. To sai Tamimu Dari, kuna ji ana faɗin Tamimu Dari, baban Ruqayya, Abu Ruqayyata, baban Ruqayya radiyallahu anhu, an Muhammad ibn Sirin, an ruwaito daga Muhammad ibn Sirin anna Tamiman Ad-Dari, lalle Tamimu Dari yana sallah da yawa, kana ya qara'ul qur'ana fi raka'atin, ya kasance yakan sauke alqur'ani ga raka'a guda. Abokin manzon Allah ne shi Tamimu Dari, masanin alqur'ani ne, su sahabbai makarantar alqur'ani wurin sallah aka gane su, ba wai ne yanzu na ba, wurin musabaqa aka gane su da yayin bikin yayi dalibai, ita wagga shigantaka yanzu na ta faru, zamanin da babu ta. Kun ji su inda aka gane su, duk wanda a masanin qur'ani za ka gan shi yana ta sallah da yawa. Kana ya qara'ul qur'ana fi raka'ati, ya kasance yakan sauke alqur'ani cikin raka'a guda. Zamanin Annabi idan ka sauke qur'ani da zamanin sahabbai cikin raka'a guda, wato dare guda, ba dan bid'a kake ba. Zamanin shedannu in kana sauke qur'ani cikin raka'a guda, sai a ce wallahi kai bid'a, dan baka kai kwana uku baka sauke. zamanin shedannu haka ake. To shedannun na Allah kai mana maganinsu. Wannan karance-karance muna karanta muku domin ku ga wanda sun kai kokari kowan ku ya tashi ba mu ce sai ka zama kamar su ba amma tashi kai gurgurdun wanda ka ka iyawa don su ma kaga ba zaune sun kai ba ba kwance sun kai ba wa amma saruqin an ruwaito daga masaruq qala li rajulun min ahli makka yace wani mutum cikin mutanen makka ya ce min da ni shigo masallaci yace hadha maqamu akhika nan wurin ga dan uwanka ke tsayawa ta mimar dari salla lailata hatta asba wata rana yayi salla da daddare har sahiya ta wayi auka da ko saura ka dan sahiya ta wayi ya qara'u ayata aya guda yake karatu yuraddiduha wa yabki aya guda yake karatu yana janta yana ta maimaita ta yana ta share kuka har sahiya ta wayi ai ita ce wagga amma siban ladina tara hussayat shin wayanda suke aikata ayyuka mara kyau suna da to annaja alahum musanya su kan ladina amanu wa amilus salihat su zama daidai da wayanda suka yi imani suka ayyuka na kwarai sa'a mahaya sawa'un duddai mahayahu wa mamatuhum rayuwarsu da mutuwarsu sa'a ma yahkumun abinda suke hukunci yayi muni ko san tamimu dari ganin shakai shina wanda ba mutunin kwarai ba yaya za a yi shi zama kamar mutanen kwarai tunda Allah ya ce bai daidaita na kwarai da wanda ba na kwarai ba saboda shi Qur'ani baka zama makaranci ne na kwarai sai ka zan duk inda ka ji ya ambaci mugu ka dauka kai na mugu inda ka ji ya ambaci na kwarai ka dauka ba kai bane to sa'an nan ne zai umhani ka don yanzu zaka zabura ka shiga cikin na kwarai amma duk an kai karatu inda duk an ka ambaci mutanen kwarai ka ce ku kenan babu radda zaka gyara babu radda zaka gyara tun da ka riga ka azama kanka a min kwarai to haka suke ta ibada amma ku dibe mu ku gani za a hawo minbari ka ji ana ta wa'azi ana ta wa'azi a bautawa Allah ayi kaza ayi kaza amma duk abinda an ka wadi an ka sauka saman minbari ko guda ba ayi to ba haka na aka so abubuwa su kasance ba abinda duk zaka faɗa wanda kake ya dara shi in ka ce ayi abin kware to wanda kake ya dara wannan na kware da kake ayi kuma in ka ji an ambaci wani abin tsoro ka dauka da kai ake haka wannan sahabi yake wato haka sahabbai suke da yawan su duka haka sahabbai suke wa anil munkadiri ibnu muhammadin an abihi al munkadiri ya ruwaito daga babana anna tamima addari na malailata Tamimu dari ya kwana wani dare lam yaqum bai tsayo ba ya tahajjadu ya tahajjadu wato da daddare ya ka tashi ya tahajjadu ran nan sai kwana ya rinjaye shi bai samu yayi raka'a ko guda ba har sahiya ta wayi kwana ya rinjaye bai samu yayi raka'a ko guda ba har sahiya ta wayi to bayan sahiya ta wayi sai ya falka yayi bakin ciki kwarai akan faruwar wannan faqama sanatan lam yanam fiha sai ya tsayace ya rantse da Allah ijiya idanon ga tunda sun kai kwana yau ya rantse da Allah zai musu hukunci shekara guda ba za su runtsa ba uqubatan lil ladhi sanaa dan ya zama azaba ga abin ga dai aikata shekara guda bai kikkimta irani ne ba sakamako na yi musu kwanan dare yayi guda kwana guda bai samu tashi ya tahajjur ba yace wallahi sai sun gane kuran shekara guda za a yi wallahi ba su kafta ba sai dai shekar guda uqubatan lil ladhi sanaa dan ya zama azaba ga abin da suka aikata ku dibe mu ku dibe su ku dibe mu ku dibe su amma mu ku diba ku gani abubuwan ga da muka karanta na sahabbai ganin su ma kuka yi tatsuniya kuma wai son kuka yi ku zama wa da sun ka zama duk wani makami da an ka ambata nasu son kuka ku zama kamata yanzu aka ba ku dama kun ka hau kokari kuka wajen wa'azin ku daidaita kanku da sahabbai zamanin sahabbai kaza albashi kaza aka ba malamai zamanin sahabbai kaza sahabi kaza albashi kaza aka ba malamai zamanin wani albashi kaza aka ba malamai, haka kuke in kun samu dama kuna ta irin wannan bayani. To su sahabban nan ga abin da suka yi, komai kun kai. To ku diba waɗanga abubuwa domin ku dibi wa da sun kai, kuma ku tashi mu motsa magani ko mana cin musu. Sai Abu Rifa'a radiyallahu anhu Humayd ibn Hilal qala kana Abu Rifa'a ala adawi yaqul ma azabat anni suratul baqara منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت معها ما أخذت من القرآن وما وجع ظهري من قيام الليل قط. وأن أبو رفاعة يأتي سورة البقرة بتيني سجدين بتنسدى واتوب من تيد إتبا تنسدى أن منظر الله يقويا من إتا nikar bi wasu ayoyi ma akhasu min alqur'ani wa in nikar ba daga alqur'ani yace wa ma waja azhari min qiyamal layl qaddun radda niki ban yi tsaye ga qiyamal layl bai na yi ciwo ba kullun tsaye yake yace wallahi bai na bai taba ciwo ga qiyamal layl ba amma ku ku dibe mu ku gani ku diba ku ga yadda muke gudanar da abubuwa. Qala Zahabi fi sir, Zahabi yace cikin sira, kana Abu Rifa'a zata ta'abbudin, Abu Rifa'a mutunna mai yawan ibada, wa tahajjudin mai yawan tahajjud. Kun san ya gabata, la yusamma abidun abidan wa in kana fihi kullu khasalatin min alkhair hatta yakuna qawwaman sawwaman. Ba a ce mutum mai ibada, duk abin da yake na ibada ba a ce mai ibada sai ya zam mai yawan qiyamul layli mai yawan azumi da rana. Duk wanda bai yawan qiyamul layli ba mai ibada bane, duk ko abin da ya kai na addini ba mai ibada bane. To Abu abinna Abu Rifa'a zata abudin inji Az-Zahabi fistira wa tahajjudin kuma tunna mai yawan tahajjud. Qala Humayd ibn Hilal kharaja Abu Rifa'a fi jayshin alayhi Abdurrahman ibn Samura. Abu Rifa'a ya hita wajen jihadi, shugaban su Abdurrahman ibn Samura. Fabata ta hata hisinin yusalli lailahu, ya kwana ƙarƙashin wani hisini wato wani gina. Yusalli lailahu, yana salla da daddare ne, yana ta salla da daddare. Ashe Allah ya nuna shahada zai yi ga wannan jihadi da ya kai, sai ba a gane ba, sai ya tawaye za a tashi ba a gane ba, ya yi salla tsawon dare ne sun mata wasa da tursa hufa nama, sai ya yi hilo da garkuwa ta wannan da aka azaga kai, sai kwana ya ɗauke shi. Faraki ba a sahabuhu wata rakuwa na aiman, sai abokai ne sun ka hau raƙunmansu sun ka wuce sun ka bashi yana kwana ba su sani ba. Ashe Allah ya nuhi ƙarshen rayuwa ta fa basara bihar aduwa, sai maƙiya sun ka cinkaye shi yana kwana. Fanazala salasatu a alajin, ajamawa guda uku sun ka sauko waje ne yana kwana bai sani ba, fazabahu suka yanke shi radiyallahu anhu. Ku diba ku gani magabatanmu ko wajen jihadi ba su kwana, ko wajen jihadi ba su yin kwana. To haka ya magabatanmu sun ka kasance ya ku jama'a, kuma kowanku zai shiga sallah ya kashe waya kai ya aje takalmi ne gaba gare shi, waya kashe aje ta gaba gare kai ya sa ta aljihun gaba, duk inda za ta shagalta da shi kai ya aje ta, don shi tsaye wanda aka son a yi tsaye ga sallah. Kun ga Abdullahi bin Zubair idza qama ila salati ka annahu udu, in yayi tsaye cikin sallah aza kuka ice na a tsaye. وحدث ان ابا بكر رضي الله عنه كان كذلك انكتي من ملن سل اين سلك يا يوا يتي تو كاكانا ما هكنا يكاي دون ابو بكر يا هي اسماو اسماوي تي تايي شي يتي تو نك كوكا غا ان ابا بكر رضي الله عنه كان كذلك kakana Abubakar haka yake. Shi yasa aka ce idan abin nan idan zaka yi aure to ikhtaru linudfikum fa innal irqa dassasun, ku yi zabi ga maniyyanku, jijiya na so ta kai. Idan ka aure mace sai ta haihuwa maka ubanta, sai ta haihuwa maka kakanta. In kakanta dan shaki na, sai ta haihuwa maka dan shaki. In babanta dan shaki na, sai ta haihuwa maka dan shaki. In mashayi na, kowane abu ya kasha da shaye-shayen hayaki da komi, duka sai ta haihuwa mamaye irin wa'in abubuwa. Kun gani da an ka tambaye ya ce to kakana ma haka yake. Yanzu inda dan shaki na ya rike shaki, an ka tambaye zai ce haka nan kakana yake, shi ma dan shaki na, me Allah yi ne da ya shaka? To Allah kai muka roƙo, mutanen gada muke karanta tarihinsu yadda sun ka tsare sallah da kyau, muna roƙonka Allah ka taimaka mana mu ma mu yi gurgudunwa da yadda ce da muwa. Allah ka taimaka mana, Allah ka taimaka mana. Za ku ga Abdullahi bin Zubair in ya kabarta sallah, maciji zai shigo gida ne ana haɗe maciji, shi bai kusa abin da aka yi ba. Sai ya gama sallah ya ga taro, ce lahiya a ce maciji ya shigo gidanka. Wallahi ban ji ba. Kuma gashi tsaye. Za ku ga wani gobara ta kama gida ne. An ka taro ana kashi, yana tsaye amma bai da labari. Sai da ya gama sallah ya ga taro ya ce lahiya an ka ce ai wuta an kai gidanka. Ya ce wallahi ban jiya ba, shi yasa in zan kabarta sallah nakan ce musu ku haɗi buƙata ko in biya muku, don in na kabarta sallah ba ni jin ku. Zuciya ta na inda take ba ni jin ku. Amma kai ka kabarta sallah idon kana nan ga waya, ga ta nan ka aji dabara da goshinka. Kana sallah kana kallonta. Wai kuma in ka ji an bace mutunan kirki ka ce da kai ake. In ka ji an bace mugu ka ce an bace ka. To ku kashe wayoyinku in za ku yi sallah. Ku kashe wayoyinku in za ku yi sallah da ku nake, ba ji kuke ba ko a yi muku magana. Ba ji kuke ba, yanzu ana kabata sallah kana jin ko ina gwaran-gwaran. Ku ji tsoron Allah, ku yi koyi da annabinku sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai ne. Kowa zai shiga sallah tun da nan falo ka kashe ta. Kuma ka safi aljiwon geye kaka aje ta gaba gare ka inda za ta shigantar da kai. Ka safi aljiwon geye kaka safi aljiwon gaba kuma inda ta ka waɗowa ta waɗo kuma ta shigantar da kai. Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi.